I was happy, I was happy. I was a part of life and it was me. Happy and P and the part of and me. I was just a sweet and hot. Who's Mr. Motor? I'm a coffee pot. Suit me to pot and I pour me a pot.
Oh, let me a smoke from that window from my heart. And I'm Papa Rocky, I'm smoking a job. A slice of onion and a raw one.
Raw one!
Waiter, 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 waiter.
I was coffee, I was tea. I was a part of life and it was me. Coffee and tea. And the father and me.
Master Bean.
Soybeans.
We said those tiny little green beans.
Head up and greens.
Ooh,
ooh, ooh, ooh.
Unless it is a cherry coffee bean.
Ooh, 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 ooh. Sweet me a slot from that wonderful man. And I'm Tatara, that's the Vilatara. You're little in my heart. No,
take me slow.
Waiter, waiter, turtle later. I love coffee and tea. I was the part of life and it was me.
Well,
coffee and tea and the father and me.
Da 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 da